Jumara. Sorarino.
It's Chevy on the beat.
Kaina say it a minute to
this is serious.
High five what don't go to Aliko. Not okay, keep the daraja. The Kimberly Zuchi at us at around Nana. Kaina say it a minute to Haifa what Dangote Aliko Bandari ba inna barki. You know Wanene imba wata abunde kenaki. Donata shida sasafe Mba miki kalache babam barintaki. Not okay ki da daraja. The kimbar nizuchi ata zata raunana. Kaina say ita minichi. Fatan cewa da sannin ki, you know. Na wahala sosai kan na samu ganin ki. Tunanin ki kowace minti kusan tafiye da na suturar jikin ki. Da fatan babu masala. Kula da ke ya zama mini jaraba. Ko kina da magana sauraro cikin nutsuwa ne sana'a. Not okay, keep the daraja. The kimbar ni zuchi ya ta za ta raunana. Kaina zai ita mini ciwo. Ki haifa wa Dangote Aliko. Roko na ke karki mun kusa, kusa, kusa. Abinda na fara ginawa karki rusa. Babu wata kece. Idan sun san wata daban to sai su. Ana koi da ni da ke kulfa karki saurari en cece kuce. Sun ce mun kina da sirri. Ni ko na ce a'a ba na fasa binki. Na ɗauke ki da daraja. Da kin bar ni zuciya ta za ta raunana.